Ga hana zariya mai hana kainiya shakoro kundum sarkin zazzau Ahmad Allah kalin zami le kada kyawo da ya dottijo mai da gurbin sarkin zazzau Amadu kai ne sarkin zazzau Ga dami na rahamar al'umma shakoro kundum mai al'umma Ahmad ta zama towa don fama a jara gamar bakin raƙumma sariya da tsadda gida ya koma ki da garaje maza don fama mai da garaje idan aka kama a ga madari na kashe tarzoma sada salama gun al'umma Allah raka ma mai al'umma in shakuru kum dum sarkin zazzau Amadu Allah raka linzami raka da kyawo da ya dottijo an mai da gurbin sarkin zazzau
shakuru kum dum sarkin zazzau Amadu Allah raka linzami Raka da kyawu dai dattijo an mai da gurbin sarkin zazzau
To bismillah maka ajin kowa a wanda ake wa ibada sallah Cikin ido aka yin tsawuriya a mai takana namijin al'umma Sannan mabi da maza zamani sannu magaji gida a ya koma Ga mu a sannu a ba an bar turba a bi da maza gwada biya dumfama Inda sawun bujimi ya taka a dora sawun ka ina a shaida ma Allah raka ka dade ya kai karko jara gama a gidan ayan goma
shakuru kundum sarkin zazzau Amadu Allah raka halin zami raka da kyawu dai dattijo an mai da gurbin sarkin zazzau
Amadu zariya Amadu zazzau Amadu mai takana sadun fama Ga bai'a daga sarkin waka a nanu hudu tsagada wurfama Na tuna Adamu da Usmanu Hassan Usaini gidan ayan goma Ado baya ro sarkin zazzau ga sha'a yanzu maza sun koma Ahmad Malle Amirin zazzawa mai raga mata rukun al'umma
Shakuru kundum sarkin zazzau Amadu Allah raka halin zami raka da kyawu dai dattijo an mai da gurbin sarkin zazzau
An kada gori tana a burburwa a sai ko ta kalli gidan amallawa Malam Musa gidan amallawa a sai shukuran marashin yankewa Malla magaji gida ya gaji shi ya zamo zakaran amallawa Nuhu ba malli gidan amallawa Ahmad ne zakaran san kowa sai alka abu zaɓin Allah a mai nasara namijin al'umma
shakuru kundum sarkin zazzau Amadu Allah raka halin zami raka da kyawu dai dattijo an mai da gurbin sarkin zazzau
malan Musa gidan amallawa yau da ya annasa a sabon sanwa
Amadu Malle magajin zazzau
Malam Musa mafarin sarki tushen amalla a yau wa ansara
Amadu ka zama sarkin zazzau
Jikan Musa maga ajin sarki jikan Abubakar mallawa
Amadu Malle magajin zazzau
Wanne Abubakar darda'u sai dan galadi man mallawa
Amadu ka zama sarkin zazzau
ban dan galadi ma dan Abbas sai yaro auta mai al'umma Ahmad ya zama sarkin zazzau
shakuru kundum sarkin zazzau Amadu Allah raka halin zami raka da kyawu dai dattijo an mai da gurbin sarkin zazzau
Malam Musa gidan mallawa yau da ya annasa a sabon sanwa Malam Musa mafarin sarki ya tushen amalla a yauwa an saba Jikan Musa maga ajin sarki Jikan Abubakar mallawa Wanne ya Abubakar dadda'u Sai dan galadi ma a mallawa Ban dan galadi ma a dan Abbas Sai ya ero auta mai al'umma Banyero auta ba ban sarki tsari ina sarsalar mallawa
bi da maza fitilar mallawa
nan ne sarauta ka tai burki ya gunnu husa sarin mallawa
Amadu ka zama sarkin zazzau
magajin gari ne ya nuhu nuhu ba malle dan mallawa
bi da maza fitilar mallawa
Shine ya haifa sarkin zangowa Amadu Nuhu dan mallawa
Amadu ka zama sarkin zazzau
Kisa boda mi sarre lalloki mai tada hankalin na yan goma Amadu ka zama sarkin zazzau
Shakura kunda masarkin zazzau Amadu Allah rika halin zami Rika da kyawu dai da tijo an maida murbin sarkin zazzau
Amadu ka zamuto lami do mai zazzagawa ba wasa ba har gashi lami do yumo be alada kansa bawa aike ba shine da kansa yake maka bai a sako na baito ka ba wai wai ba tun fari kai fa da mun rumbu ne na san hakan gaba ba a wasa ba sai kai ya harama kan aiki kar kai wai wai ya dufa ma
shakura kunda masarkin zazzau Amadu Allah rika halin zami Rika da kyawu dai da tijo an maida gurbin sarkin zazzau
Ai hakuri fadi su da nai ba doka za a zama o sarki ba waga kujera a tazinare ba doka za a hawa kai ba waga kujera a ta yakuti ba doka za a dare kai ba bare bari da gidan mallawa da katsina da ake ta baba wanne gida ta rufa ana duba inda ta sauka ba zan nauyi ba
shakura kunda masarkin zazzau Amadu Allah rika halin zami rika da kyawu dai da tijo an maida gurbin sarkin zazzau
mai taka nasfa a yauwa alfarma ta zama taka uban al'umma
Amadu malle magajin zazzau
dogara yanzu a yauwa sarki ne ka zama yanke hukunci ciki ma
Amadu ka zama sarkin zazzau
mai malafar girma ka saita ka zama shakallan al'umma
Amadu malle magajin zazzau
ka zama karya lagu ogo garma a shakuru kundin maza shafama
Amadu ka zama sarkin zazzau
gata ya murna sarkin waka a da ya zama zakare yan goma Amadu ka zama sarkin zazzau
shakuru kunda masarkin zazzau Amadu Allah rika halin zami Rika da kyawu dai da tijo an maida gurbin sarkin zazzau
gidan sarauta akai ba dama masu biki biyu uba tambaba a yanzu ana ta bikin an koma sai kuma ayi bikin ai hubba yanzu ana ta hawa yan kuka a yanzu ana fara a dan hubba Ai wata sanwara babban girki sai a gida na sarauta baba garka mu kwakomi wanda karfe wanda ka saka waya zauna ba
shakura kunda masarkin zazzau Amadu Allah rika halin zami rika da kyawu dai da tijo an maida gurbin harbin sarrakin zazzau
idan ka ji an yi kuma an sake ewa na shirin tsaya ne dan mamman
ni da maza fitilar mallawa
a dade a kuma sai gaske ita ka sa karko dan mamman
Amadu ka zama sarkin zazzau
wanda ra Amadu ya kai tsaiko yanzu kasar nan shine liman
ni da maza fitilar mallawa
a inda ka hanga duka mamu ne to dada sabiyo balle man
Amadu ka zama sarkin zazzau
in yayi sai ayi dan talbiya akar a dara shi da taki mamman Amadu shine sarkin zazzau
shakura kundum sarkin zazzau Amadu Allah rika halin zami rika da kyau dai da tijo amai da gurbin sarkin zazzau
ka zama baban uban kowa ne ka fatanin zazzau unagunka wanda yazo duka zai gaishe ka durkushe dan sai ya gaishe ka to ya matsafa uban al'umma mai takanas kake sai san barka ba a iyaka tsayayyen zaki mai daraja ta daya san barka mai nasara fa na gaishe ka a tara da bai'a ta na aika tankwara sabon uban adalci ko daga ne sakana sasanci mai manta sabo gidan akuliya a karama tsawa kai ya adalci yara gamar mumuje jagayya ga ta daura hukara adalci ka zama sarki ba kakabi ka zama sarki ba kakaci Allah ya kawo amma jagora ayi maka Allah farmara adalci
shakura kundum sarkin zazzau Amadu Allah rika halin zami rika da kyau dai da tijo amai da gurbin sarkin zazzau
ka je ta fashan alan waka mai wasara kai bitar waka
Bida maza fitilar mallawa
Ndu afagage ankei saiku uko wana gurubi iba ashaka
Amadu kaza masariki nzazawu
Ndu hakana nga ala nga zamani iye kia apile mdangar waka
Bida maza fitilar mallawa
Ndai agar kumana kei saiku u inda aki hausa ay waka
Amadu kaza masarikin zazzau
babu bukatar kwarzanta kai ai magwaji sai ka san waka Amadu kai ne sarkin zazzau
shakura kundum sarkin zazzau Amadu Allah rika halin zami rika da kyau dai da tijo amai da gurbin sarkin zazzau
ga sarari na gudun raƙuma ga sarari na dawa akan yaki ga fili kuma ga mai doki ga sararin daga ta yaki mai aka walda kili har danda ga da marata maza a jan yaki an kada maulo an kada jauje an boga a kugen sautin yaki mai da maza ba a ban yaki kan agama daga urar yaki
shakura kundum sarkin zazzau Amadu Allah rika halin zami rika da kyau dai da tijo amai da gurbin sarkin zazzau
ga jinjina ta sarakan yaki mamman Sanusi sarkin Kano
Amadu malle magajin zazzau
zakin gidan Sanusi farko kigon sarakuna har kwano
Amadu ka zama sarkin zazzau
mai bi da ƴan maza asui laushi ya kai da shehu tsohon kwano
Amadu malle magajin zazzau
yau ga magaje kan gurbin sa ashi sa'a na gaida dan mai Kano
Amadu ka zama sarkin zazzau
Allah ya tallafa wa sarki ya bashi ragamar al'umma Amado ya zama a sarkin Zanzau.
Shakura kunda masarrakin Zanzau. Amado Allah rika halin zami. Rika da kyau dai da tijo an maida gurbin sarkin Zanzau.
Sarkin buci bucin ɗan sarki Nasir na Adamu dan dabo kana cikin amin nan sarki. Sarkin kasar buci dan dabo Nasir ruwa ma wankin dauda a jikan abashe jikan dabo ga taka jinjina a don sarki magaji shi ake wa dabo to amadi ka da ban zazzau shine edara ga marra al'umma
shakura kunda masarrakin zazzau amado Allah rika halin zami rika da kyau dai da tijo an maida gurbin sarrakin zazzau
Allah ta yama Allah rika ma sarkin Kano aminin dabo
amado malle magajin
kaje ta fashin alan waka da ke yabawa a annabu
amadu ka zama sarkin Zanzau
sannu magaji cigar kaji kajin amuna kana wandabo
amadu malle magajin Zanzau
ka zama kago nayi adabo Allah raka maka ji kan dabo
amadu ka zama sarkin Zanzau
kaje salama sarkin Zanzau amadu malle da baya bobo amadu shine sarkin Zanzau
shakura kunda masarkin Zanzau amadu Allah rika halin zami rika da kyau dai da tijo an maida gurbin sarkin Zanzau
kan na wuce barana kirara har na ya bawa bashiri ingarma
amadu malle magajin Zanzau
bashiru sannuwa na el rufa'i kaji ya bawa ramayya alfarma
amadu ka zama sarkin Zanzau
ko a amin nai taku da bance mai darajar na farko mai girma
amadu malle magajin Zanzau
na arwakin mai alfarma in maka ci fadan alfarma
amadu ka zama sarkin Zanzau
mai takana san sarki mai Zanzau a sanadin sanake mun girma amadu ya zama sarkin Zanzau
shakura kunda masarrakin Zanzau amadu Allah rika halin zami rika da kyau dai da tijo an maida gurbin sarkin Zanzau
gafa ya banka sarakin gaske Hassan magaji na birnin shehu
amadu malle magajin Zanzau
sannu magajin na gari na Sokoto Allah ya kama jinsin shehu
amadu ka zama sarkin Zanzau
na yi du'a'i ya har hubbare ya Allah ya kai masa kiyan mun shehu
amadu malle magajin Zanzau
jirgi magaji na alan waka gafa yabo na kabar gar shehu
amadu ka zama sarkin Zanzau
mai takanas ne ke maka godiya amadu sarki da gun shehu amadu ya zama a sarkin Zanzau
shakura kunda masarrakin Zanzau amadu Allah rika halin zami rika da kyau dai da tijo an maida gurbin sarkin Zanzau
Allah ji kanka sultan da suki ya rahama kabarin nan naka
amadu malle magajin Zanzau
gashi du'a'i ya ishe loto amadu malle a sarki naka
amadu ka zama sarkin Zanzau
Allah ji kanka asada salama a kyauta gaba har
amadu malle magajin Zanzau
ina kake warde kirariya banu wucewa sai na saka
amadu ka zama sarkin Zanzau
kace ka aiki komai yayi Allah ya sadalo ma'ana barka amadu shine sarkin Zanzau
shakura kunda masarrakin Zanzau amadu Allah rika halin zami rika da kyawu dai datti jau amai da gurbin sarrakin zazzau
Amadu jikan dan galadi ma abasa karana ya kai tsaiko
Amadu malle magajin zazzau
Amadu jikan wale halluru yanzu falin kafa a tai tsaiko
Amadu ka zama sarkin zazzau
Amadu jikan turaki duko yanzu magauta sai dai dako
Amadu malle magajin zazzau
Amadu dagun nuhu ba malle ga makiya sun cirko cirko
Amadu ka zama sarkin zazzau
daga magaji ka gaji mulki yayan mu'azu ka kai tsaiko Amadu kai ne sarkin zazzau
shakura kun da masarkin zazzau